Saka,
may we are.
I'm here today with a message of hope for all Americans.
Ai New York din in ka lura ma Trump zai iya New York din bayo wanda jahar ta ce wanda ita kuma Kamala in ka duba jahar ta California za ta iya kawo ta.
What kind of country do we want to live in? That's before us right now. What kind of country do we want for our children and our grandchildren? A country of chaos, fate, fear and hate, or a country of freedom, justice and compassion?
Gaskiya ni dai a ra'ayina ina ganin cewa zaben Trump zai kuma na alheri ga mu baki da muke nan da kuma tana Afirka da duniya.
With your vote in this election, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu kwanaki bakwai kacal mako ɗaya ya rage a yi zaben shugaban ƙasa na Amurka, kuma abin ya zama kusan ƙuduri da ka duba yana da wuya ka ce ga wanda zai ci wannan zaɓe tsakanin Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma Kamala Harris mataimakin shugaban ƙasa ta yanzu kuma 'yar jam'iyyar Democrat. In takarar guda biyu kowa na ce yana ci gaba da kamfen ko'ina. Yau da safin nan Kamala Harris za ta yi wani gagarumin taro da za ake jin zai haɗa hancin mutane dubbai a nan Washington DC nan bayan ofishinmu ma a ci gaba da wannan kamfen ko kuma a ci gaba da wannan yaƙi neman zaɓe da take yi. To abun tambaya shine shin waye zai ci wannan zaɓe din musamman a jihohin nan da ake kira swing states, wato jihohin da ake kaddakat ko kuma kudda juna tsakanin wannan 'yan takara biyu Trump da kuma Kamala. Wa zai samu ƙuri'un mutane da ake kira tsiraru? Sannan za a sake maimaita abin da ya faru a lokacin da aka yi zaben shekarar 2016, lokacin da Hillary Clinton ta samu ƙuri'u mafi yawa amma kuma aka zo ƙuri'un jihohi tare mai nasara a kanta? Sannan tambaya ta ƙarshe shine shin zaman Kamala Harris mace kuma bakar mace rabinta 'yar India amfani ne ko kuma lahani ne? Wannan na cikin abubuwan da za mu duba a cikin wannan shiri na yau, wanda kashi na biyu kenan na muhawarar da muka haɗa muku tsakanin 'yan Najeriya kuma 'yan Amurka masu jefa zaɓe a nan Amurka. Ɗaya ɗan jam'iyyar Democrat wato shine Sufyan Maibiyar Ali wanda ke nan Washington a jihar Maryland, da kuma takwaransa Sani Sufyan Ali shi kuma ɗan jam'iyyar Republican wanda yake a birnin New York. To ba tare da ɓata lokaci ba, bismillah malamai.
Wasu garuruwa da aka ce tun da aka fara election a nan America ba ta ganin wani shugaban ƙasa ya yi kamfen a wurin ba, kamar yanzu unguwa a Bronx a nan New York. Trump ya zo New York a gani kuma wanda yake stronghold ne na AOC da su Chuck Schumer, amma sai gashi in ka ga irin mutanen da suka zo wannan rally din a gani da baƙaƙe da Spanish da Turawa da African
bari in je wajen Sufyan Maibiyar. Idan muka auna mizanin irin maganganun da muke ji daga Kamala da wanda ke fitowa daga Trump, kana jin wa yake gamsar da mutane da gaya musu abin da suke so su ji game da matsalolinsu?
Tabbas Kamala ji take gamsar da mutane ɗaya kenan. Na biyu kuma ai daɗin daɗawa Trump ai ɗan New York ne, kamar yadda taukwara na yi magana. Ai New York din in ka lura ma Trump ba zai iya cin New York din ba a yau, wadda jahar sa ce, wanda ita kuma Kamala in ka duba jahar ta California za ta iya kawo ta. Wannan yana nuna maka cewa gidansa ma bai yarda da shi ba da kuma manufofinsa. Sannan gaskiya yana katobara da yawa. Bari in baka misali, kaga yanzu maganar da yayi a harkar wajen campaign da yake nuna shi constitution din kasar nan ma bai yarda da shi ba. Kaga wannan ba karamar katobara bace ba. Ka ringa nuna kai tsarin mulki ma na dokar da ya kafa kasar.
Ya magana da yayi na cewa wasu mutane a Michigan suna cin karnuka da menene da menene.
To kaga wannan ma karnuka da maguna, da kaga wannan ma ita ma babbar katobara ce.
Da yake ka kawo wannan, bari in tambaye ka, akwai abin da ake kira swing states, wato jihohin da ba tabbas din abin da zai faru, kamar su Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada da sauransu. Idan waɗannan jihohin kamar guda 6-7 ɗin nan, kana yakinin cewa za ku kwashe akalla, in ba ku kwashe su duka ba za ku kwashe mafi yawan su?
To kaga da alƙaluma suna nuna cewa akwai jihohi kamar Michigan, North Carolina, Georgia da Arizona wanda shi Trump zai iya ci. To amma yanzu alƙaluman sun juya, suna nuna cewa ita Kamala Harris za ta ci Pennsylvania, ta ci Nevada, ta ci Wisconsin, har ma ta iya cin Georgia, da ta iya cin Michigan. wanda in ka duba alƙalaman electoral vote a yanzu da suke nunawa, Kamala tana da electoral 226, Walisi Trump yana da alƙalma 219. To amma idan ka duba ana buƙatar 270 ne kaci zaben na electoral vote. So idan har Kamala ta iya samun wannan swing state din Wisconsin, Nevada, Pennsylvania da Michigan, to za ta wuce wannan 270 din.
Sufiyani Sani a New York, kana jin abin da Sufiyani mai biyar yake faɗa? Kana jin za ku rasa wannan jihohin guda bakwai da muka ambata, Pennsylvania, Michigan, North Carolina da sauransu, Georgia?
Don tsammanin za su iya ɗauka wannan ƙasashen banki, sai ka duba su irin Donald Roland da suke wurin su wannan bakin nan da yake wannan Republicans ɗin da ire-irensu dai, ka gane. Ba tsammanin mu ma za mu kwaci ma irin kasashen masu Republicans ma.
Kamar wanne?
Kasashen kamar Democrat ma, kamar
jihohi ba kasashe ba,
jihohin New York kamar na Democrat ne.
Kamar wacce jihar Democrat kake ji za ku iya kwacewa?
Republicans zai wanzu suna son Democrat, I mean suna Democrat da yawa, suna kuma Republican da suke na New York.
A New York ko?
Da wannan
Republican ba su cika cin New York ba fa.
Ba su cika ciki ba haka ne, amma kuma ka san ita siyasa ba za ta yi predicting ɗinta ba, amma kuma ka ga abin da yake ƙasa from the grassroots, ga mutane from the grassroots nake maka magana. Saboda wani lokacin kana duba wannan political analyst TV ba sa gane cewa abin da yake grassroots politics. Amma on the grassroots, on the street of New York, ka gane irin the black folks, the Spanish folks, the Turawa, in kana ji suna magana, they are Democrats. Ni kana Democrat ne da, amma wasu abubuwa na tsaye duba na policy.
Me yasa ka canja ka koma Republican?
2016 campaign, in za ka duba irin CNN, MSNBC, and so many mainstream media, kullum magana su kurin kamar kan Trump ne. Wannan abin sai mun kamar irin reverse psychology, I have to go back.
Sai ka je kamar ba a yi masa adalci?
Ba a mai adalci ba.
Saboda haka ka koma Republican.
Su Fox ina balancing din labaran kafin ce ne. Daga baya kurin na tsaye ne da kurin sai na switching akala. Kuma da na bincike sai na ga cewa shi ma Republican mai da farko ma su suka abolition din slavery.
Ya bauta ke nan ba.
Irin baƙaƙe suka koma Democrat.
Mana sani su fuyan bari a guje in tambaye ka wani abu na. Mun tana abin da ya faru a zaben Hillary da shi Trump din.
Right.
Hillary ta fi shi samun zunzurutun ƙuri'un mutane masu yawa, sai kuma ta zo shi ya zo ya kada ita a zaben nan na ƙuri'un jihohi, wato electoral college. Me kake jin, kana jin za a maimaita abin da ya faru a wancan lokaci ko nan a wannan karon kawai fintikau zai yi ma Kamala kawai ba ma wani cece
ku? Very good. Wannan gaskiya zai iya faruwa, because why irin kamar maganganun da nake fahimta yake faruwa daga grassroots wajen mutane shine cewa a 2016 za ga Hillary ta ci wannan zaɓe da ƙuri'u da majority vote, ta gane
na ƙuri'un jama'a zunzurutu.
Ta ci, amma su kuma nan ƙuri'un wannan electoral vote din
na jihohi ba?
Na jihohi, sai suka ba Trump. Dalilin da Americans suka faɗa ka ne shi ne cewa kamar mutanen America jure cewa ana son democracy, ba a yi zama to an shirya a samu irin woman president ba.
Mace shugabar ƙasa ba?
Ta zama shugaban ƙasa ba, sai aka juya a kalan kurin aka ba wa Trump. To sai kuma yake ganin cewa zai iya faruwa hakan nan. Muka duba, muka yi la'amari la'akari da wariyar Loudon Pata akwai race a garin nan, ganin race da sharon wasu abubuwa. To za ka ga cewa Hillary jure cewa Bature ya ce kuma ga shi ta ci wannan zaɓe, amma sai ba a ba ta ba, saboda muna ganin kamar cewa America was not ready for wannan female president, sai aka ba wa Trump. To in ma ya kasance this time around haka din ma kuma zai iya faruwa.
Malam Sufiyani mai biyar, bari in tambaye ka guguje. Zaman Kamala mace, rabin ta baka, rabi ba India, amfani ne ko kuma illa ne a gurinta?
Amfani ne sosai zai mata, saboda kaga waɗanda suke baƙaƙe a ƙasar nan da yawa za su zaɓe ta, da kuma wanda suke minority, saboda za su ga suna kallon cewa ita ma ɗin tsoraru. Kamar su Spanish da sauransu baki, wanda shi Trump kullum ya tashi kaga su yake zaki, yana accusing, yana faɗan
magana. Ka yi da magana da ɗanwanku ya yi na cewa za a sake maimaita abin da ya faru lokacin ya dare Trump ya zo ya cinye electoral college ko wani abu ko ya fi samun ƙuri'u?
Ba na jin haka zai faru, saboda shi ai kaga matsalarsa wannan katobarorin da yayi sun yi yawa wanda su ƴan Republican din da yawan su ma suke ganin su ba za su zabe shi ba. Ai akwai wani manyan ƴan Republican wanda suka fito ma suka nuna cewa su suna goyen bayan ita Hillary ita wannan Kamala Harris. Eh ka gani wanda kuma da ƴan Republican manya-manya ma shugabanni wanda suke jagorancin ma ita kanta jam'iyyar ta Republican.
Wanne ne zaben sa yake alheri na farko a wurin mutane baki ire-iren mu da ke zaune a cikin Amurka, na biyu ga kasashen mu na Afirka, na uku ga duniyar baki ɗayan ta? Bari mu fara da kai Sani Sufiyan da ke New York. Wanne ne zaben sa zai zama alheri ga mutanen duniya, mutanen Afirka da mu da ke na Amurka?
Gaskiya ni dai a ra'ayina ina ganin cewa zaben Trump zai fi mana alheri ga mu baki da muke nan da kuma tana Afirka da duniya. Kuma dalili na shine cewa kamar dai wa'annan abubuwan da yawanci baki suke magana a kai da mutanen duniya shine na wannan maganar LGBTQ da maganar
masu maɗigo da luwaɗi kenan.
Eh, saboda mu yawanci ɗan Afirka ko musulmi ne ko krista ne ko bahaushe ne ko bayarbe ko inyamuri ko mutumin gane dukkan mun tsaya akan cewa mu ba mai gada wannan al'amari ba.
To madalla, to nan za mu ji aya sai Allah ya kai mu rana Talata mai zuwa wacce ita ce ranar zaɓe a nan Amurka, wato 5 ga watan Nuwamba ɗin nan, don da za mu kawo muku wannan tattaunawa ko kuma wannan muhawara ta ƙarshe. Yanzu kan a madadin su baƙin namu Sufiyan Mai Biyar Ali ɗan jam'iyyar Democrat da ke nan ɓangaren Washington DC a jihar Maryland, da kuma Sani Sufiyan Ali ɗan jam'iyyar Republican da ke birnin New York, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC. Sai mun dawo muku rana wata yau, Allah ya kai mu. Mun gode, a huta lafiya. Thank you.